my dogs. Baranjami, banana yo uyangani. Duba kala na meju kate kalanda iko kalan shagali. Baranjami, banana yo uyangani. Duba kala na meju kate kalanda iko kalan shagali. Kadi ne danda mata suke so har wani jada baya suke girgiza 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 girgiza.
Kun jiki danda mata suke so har wani jada baya suke yi girgiza girgiza.
Ai bikin na gidanku ne girgiza ko ina tinda rabbi ya baki shi daga yau kuma sai badi ga wata sai kashi tana neman agaji to dubukin da babu ango gidan su raini da bikin gidan Halima gwaran sai ka ci fafacal facal ruwa da fata baranjami wana na yo wuyan gani duba kala na me kika ce da mata suke so har wani ja da baya suke girgiza 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 girgiza
kun jiki dan da mata suke so har wani ja da baya suke girgiza 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 sai an gwada aka sanni gurai inda za a mutu ma mun yi rai zo ki ji mana dan ban hadin kai naji an ce kin iya ba da kai daga kumbotsa na kai ki ta kai ki dafe da kyau kake fado ta kai wanga ki da ki sa a ji kai idan ta matse shafa mata mai muke da fansa da aljanu ba ta mun rai ta sa maka hannu mata ku girgiza mata su ya ce ku kwarkusa abin da Allah ya ba ku rosa ya
wana na yo wuyan gani duba kala na me kika ce kalan dadi ko kalan shagali kaji kidan da mata suke so har wani ja da baya suke girgiza 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 girgiza
kun ji kidan da mata suke so har wani ja da baya suke girgiza 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 girgiza.